أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai, wato radio da TV na gidan Bonfere da ke nan Yamai, a yau muna shida ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira, manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443, wanda ya daidai da 7 ga watan 4 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2022. A jiya mun karanta aya ta 30 wato da 8 zuwa da 9 a cikin suratu wato Al-Anfal. Wato mun tsaya ne kina akan aya ta 38 zuwa aya ta 39 a cikin suratul Anfal a shafi na 181. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya. Allah ya ce wa qatiluhum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
Bayan Allah subhanahu wa ta’ala ya umurce mu da mu yaƙi kafirrai, don ya ce wa qatiluhum, ku yaƙe su, hatta la takuna fitna, sai in an kawar da shirka. Nan ba ana nufin bisa doron ƙasa ba, in ji malam bai, domin bai yiwuwa a ce muminai ɗaya za su zama bisa doron ƙasa ko kafirrai, in ba zuwa ƙarshen ƙiyama ba da Allah zai ɗauke masu imani. Kenan nan mafhumul ghaya, har sai an gusar da shirka a jaziratul Arab, ba a karɓar jizya ga Larabawa. Ina fata an fahimce ni. Wannan shi zai nuna muna wato muhimmancin shari'a a cikin musulunci. An gane ko? Wato yaƙi ya ɗauki matakai daban-daban a cikin shari'ar musulunci, ba lokaci guda aka fara shi ba. Na farko a Makka ba a ce ai yaƙi ba, babu daula, babu makamai, babu adadin mutane, babu ƙarfi. Sai Allah ce qul lilladhina amanu yaghfiru lilladhina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun, ko ta qira'a liyajza qauman bima kanu yaksibun. Ana nan an ce su kau da kai, daga baya suka yi hijira aka umurce su da hijira, bayan sun yi hijira sai aka ba su izini aka ce su yi yaƙi. Kamar yadda malamai suke faɗa, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato uzina lilladhina yuqataluna, koko azina wato lilladhina, wato idan muka diba azina qira'a ce ta Ibn Kathir da Ibn Amir da Hamza da Kisa'i da Imam Idris, wanda ya yi riwaya ga Khalaf, wato a fuska ta farko wanda yake karantawa shi Idris kinan, sai an ka ce azina. Qira'a ta sauran uzina, an yi izini. Azina ya yi izini, wake izini Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan qira'a ta fassara wannan. Uzina lilladhina yuqataluna, an yi izini ga waɗanda ake yaƙa, ko wato an yi izini ga waɗanda yuqataluna ake yaƙar su. Haka Imam Hafs da Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Amir suka karanta. Ko kuma uzina lilladhina yuqataluna, an yi izini ga waɗanda suke yaƙi. To amma sai da aka yaƙe su ne sannan suka yaƙa. Dan mu fahimci waɗannan kira'o'in da kyau. Bayan an yi musu izini da yaƙi kamar yadda malamai suke cewa, sai aka zo ga wata marhala, ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku. An gane ko? Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Sannan bayan musulunci yayi ƙarfi aka ce su yaɗa musulunci a duniya gaba ɗaya. Wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Ashe abubuwan suna buƙatar tadarruj, ko da waɗannan ayoyin ba mu kalli asbabun nuzul ba, amma Allah ya bi abin mataki-mataki a hankali-hankali, don wannan za mu gane alhikma ta at-tadarruj fi at-tashri'. kaga wajen haramta giya ba haramta ta so dai ba wajen izinin yaki ba a izinin su abin gaba sallah ita kanta an bi mataki mataki kafin a farlanta ta azumi shi kanshi an bi mataki na ashura farlantawa ko a baka zabi sannan ka ciyar sannan daga baya aka ce a dole kowa ya azumi gashi nan dai at-tadarruj fi at-tashri' bincike ne wanda daliban ilimi suna yin sa wato a cikin littattafai kuma da bahathi akan mas'aloli da dama almuhimmu Allah ya ce a yake su har sai an kawar da shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah sannan kuma dukkan addini ya kasance na Allah ne an gane ko a cikin bakara mun ka ce ya ce wa yakuna ad-dinu lillah to mi ne bambancin su can ya ce nan ya ce kul wa yakuna ad-dinu kulluhu addini ya kasance dukkan shi lillahi na Allah ne a bakara kuma sai bai kawo shi ba to kaga a ilimin balaga ta alqur'ani za su iya cewa to menene wato balagatu dhikri wal hadfi anan sai malamai suka ce wannan aya ta cikin suratul anfal ita ce ta fara sabka to sai ta fito da ma'anar qarara baro baro shine kullahu lillah a tabbatar da sai an gusar da shirka a jaziratul arab amma cikin baqara da yake wagga aya ta anfal ta sabka wannan umumin taqarrara fil adhan ya tabbata a cikin kokolwa an san da shi to shi yasa i'timadan ala hadhihi alqarina almawjuda fi suratul anfal an kalli cewa ga qarina ta tabbata suwa ta riga ta tabbata to wa qatiluhum hatta la takuna fitatun wa yakuna ad-dinu lillah to wannan wa yakuna ad-dinu lillah ko ba ka kullahu badin kullahun ta tabbata a cikin suratul anfal kuma babu abin da ya takhsisin ta ina fata ana fahimta ta kuma shi jihadin nan sai mun yi hattara kala biyu ne akwai al-jihad ko al-qital al-hujumi akwai ad-difa'i ad-difa'i shine wanda in an kawo muna hari al-hujumi wadanda in mu za mu kai hari to shi yasa salatul khawf malama suke cewa ma ba a yin ta a cikin jihad al-hujumi in dai mu za mu kai hari to mu bari mu yi sallah sannan mu kai hari amma idan mu muke tsoron a kawo muna wannan lokacin na koko in mun fara yakin nan sannan sallah ta kama za a yi wato salatul khawf ina fata ana fahimta ta amma ga shi muna iya yin sallah mu je mu yi salatul khawf malama suke ce wannan bai dace ba to kaga wannan jihadin shine ake zancin sai su to aya yanzu jihadi babu shi an ce aje a bacci ya ce maka babu jihadi kai dai kana jin tsoron turawa kana ganin sun mallaki duniya sun mallaki komai babu jihadi a jihadi sharuddan shi ne ake bukatar sun cika ko ba su cika ba a yanzu ina daula ta musulunci ina shugaban musulmi wanda za a yi man mubaya'a ina kayan tattalin yaki da Allah ya ce mu yi tattali wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa shin muna da damar da yanzu za mu yake su ko babu da in babu da Allah bai dora mu na ba fattaqullaha mastata'tum amma ka kafa hujja da la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghay ya Allah ya ce wa za a ya kakkuwa ba tashin al-qiyama kakkaci kuɗin fatawar turawa da waɗanda suke son a bar azzalumai su ci gaba yin da abin duk sun karama cikin kasashen musulmi kakkaci waɗannan kuɗi kai tawilin aya jihadi baqin ila yawmil qiyama amma bishuruti wadawabit walqawaid ma'a tawafuru shurut ma'a tawafuru shurut wa intifa'il mawali' mudina duk maka mu yudara in kuma kace wannan za kai to zaka hadu da Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa in intahu idan sun kame an gane ko idan sun kame kenan daga wato yaki ko kuma suka kame ma daga kafirci tunda kafirci ma ana iya barin shi amma almuhimmu fa in intahu fala wato fa inna allaha ghafurur rahim fa inna allaha bima ya'maluna basir allah subhanahu wa ta'ala bima ya'maluna ga abin da suke aikatawa basirun mai ganina ko kuma basirun masanina to dalibai ilimi da suke sabin shiga cikin karatu idan sun kaji an ce basirun allah masanina sai ce to kai wa ga fasara ta yi banda domin albasaru ai gani ake nufi daliban da suke kokarin kuskurantar da malamai busan asalin fasara ba akwai hasari domin kalima ta basara wani lokaci tana da alaka ne da albasar wanda ake gani sannan wani lokaci tana da alaka da albasira shine tsinkayen nesa da hangen nesa ba gani na ido ba qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa manittaba'ani nan basira ana nufin akan gani na ido a basira ai hankali kaifin hankali da basira shi yasa malaman da suka ce fa inna allah bima ya'maluna basir allah mai gani na sun fassara shi da albasar ko kuma fa inna allaha bima ya'maluna basir allah masanina ga abin da suke aikatawa kuma babu matsala da wanda yace allah yana gani da wanda yace allah yana masanina dukkan su babu abin da zai koyuwa allah ya san duk abin da kowa yake aikatawa ko ba ka nan bane sannan kuma allah yana gani duk abin da kowa yake aikatawa tunda allah ba makaho bane allah yana gani allah ba jahili bane allah ya sani to menene kake son ka kore kana son ka kore ilimin allah ne ko kana son ka kore ganin allah ne babu wanda zamu korewa tunda mu ba mu aqila bane kuma ba zamu kamanta ganin allah ba da ganin halittu kuma ba zamu kamanta ilimin allah ba da ilimin halittu fa inna allaha bima ya'maluna basir Allah bima ya'maluna gabe abin da suke aikatawa basirun Allah yana gani to sai malaman da suke fitar da ilmul qiraat suka ce dai daga cikin qurra da ake kira Ruwais an gane ko wanda dai ne daga cikin wadanda suka yi riwaya ga Yaqub an gane ko to shi sai ya karanta fa inna Allah bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ko masani ne ga abin da kuke aikatawa to yanzu ya zama tawjihin wannan qiraa sai malamai suka ce ita qiraa da tace fa inin tahau idan suka kame fa inna Allah bima ya'maluna basir ta ta akan tsarin al-ghaiba kama ana magana ne da wanda babu shi nan dan dama an ce a isan musu da sako qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kuma an ka ce wa qatiluhum ana magana ne da wanda babu shi nan sai an ka ce fa inin tahau fa inna Allah bima ya'maluna basir in sun kame su wadanda ake magana kan su to Allah masani ne game da abin da suke aikatawa amma idan mun ka dauki qira'a tarwais da ce fa inna Allah bima ta'maluna basir to nan an yi abin da ake kira al-iltifat ma'ana shine an juya an gane ko an juya ma'ana da ana magana da wanda babu shi nan yanzu aka dawo ana magana da wanda yana nan shi ake kira al-iltifat cikin al-qur'ani uslubi ne mai yawa ya kamata dalibai ilimi su yi bincike akan al-iltifat fil qur'ani al-karim ko cikin wani juz'i na al-qur'ani ko wata sura ko al-iltifat cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a wani babi daga cikin babi na littafin hadisi wanda sun ka inganta ko a cikin uslub al-asalibul balaghiyya ko al-asalibul lughawiyya akwai al-iltifat dai daga cikin manya-manyan malaman larabci na duniya da ake kira Abdul Malik ibn Quraib al-Asma'i yake cewa shi wannan al-iltifat ana iya kiransa shaja'atul arabiyya in an ce shaja'atul arabiyya shine wato jarumta abinda ke nuna jarumta a cikin ilimin larabci dai ne daga cikin usulubin da ke nuna jarumta wai ma'ana Allah subhanahu wata'ala kamar kana magana da mutumin da baya nan to mutumin da zai iya gaya ma kana nan ai in babu kanan min babu aula wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya rikida Allah mai rahama ya rikida sai ce laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u shay'an idda ba laqad ji'tum kun zo da abu kaga nan kamar Allah yana magana da su ne kai tsaye don Allah subhanahu wataala ba ya tsoron su ina fata ana fahimta ta laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai girma to shi yasa anka kira shi ja'atul arabiyya to fa inna Allah bima ta'maluna basir ku sani ku kafirai bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa Allah basirun mai gani na koko in kaga dama tun da an yi magana ga mu'minni anka ce wa qatiluhum ku yake su to fa inna Allah bima ta'maluna basir Allah mai gani na game da ku ku mu'minnai sai zaman tuna ana magana ne akan umurnin da anka ba ku shin za ku yi koko ba za ku aikata ba sannan ƴan uwa musulmi da an ka ce fa'inin tahau idan suka kame daga yaki ina fatan ana fahimta ta fa'inin tahau fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah mai gani na wanga ba jawabu shartu bane duk da yake na da fa'a domin in tahau in sun kame ha fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah yana gani abin da suke aikatawa ko yana gani abin da kuke aikatawa ko yana gani abin da kuke aikata ku minnai ko yana gani abin da kuke aikata kafirai to idan kafirai ba su kame ba shin Allah baya gani koko bai sani ba Allah subhanahu wataala ya sani sannan kuma Allah subhanahu wataala yana gani dan haka abinda ake nuhi wannan ba shine jawabu shartu haqiqi ba a jawabu shartu mahdhufun fa inin tahau fakuffu an qitalihim an gane ko fakuffu an qitalihim kenan idan suka kame daga kafirci suka daina kafirci to kada ku yake su wanda shine musulunci ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai fada cikin hadisi na wato Abdullah ibn Umar umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah a umurcin in yaki mutane har sai sun yi sheda wanda in akwai iko da dama an kai zance lokacin da Makka ai ba umurci bai yakin ba kawai ne kafa hujja cewa a an ce ai yaki sai abun ga a ina dama take ina ilimi ina makaman ina tattala arziki ina kaza ina kaza ina kaza to wannan yana nuna cewa jawabu sharti mahdhufun na wato fakaffu an qitalihim ku kame daga yakarsu shine asalin jawabu sharti domin fa inna Allah bima ya'maluna basir a ko sun kame daga kafirci ko musu kame daga kafirci ba Allah ya san abin da suke aikatawa kuma Allah subhanahu wataala yana gani abin da suke aikatawa ayoyin da kuma suke bayanin ilimin Allah subhanahu wataala da kuma Allah subhanahu wataala yana gani abin da kowa yake aikatawa wannan ayoyi suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma kafin mu ji gaba alar mas'ala ta karshe shine malaman tafsiri suke cewa da balaga ta alqur'ani تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر جنكرتا ابين دا يكاماتا اغاباتس ينا نوفي مي ينا نوفي ان شاء الله كان تيوا تو نان يا كاماتا اتي فا ان الله بصير بما يعملون الله ينا غنا ابين دا كوكي ايكتاوا bi suke aikatawa to sai anka ce bima ya'maluna to shin nan da anka kaddama shi anka akhara yana nufin Allah yake banta da sanin abinda sun ka aikata eh yana nuna Allah shi kadai ne zai isa nin dukkan abinda kowa yake aikatawa shi yasa sai anka kaddama anka akhara ba wai ana nufin abinda dai suke aikatawa Allah ya sani ba a'a Allah shi kadai yake banta da sanin duk abinda kowa yake aikatawa nan sai zaman tunan taqdim wa tahqiq wa ta'khir yufidu al-ikhtisas amma fi haqqi Allah ta'ala ba ana nufin ba a haƙin bayi da haka kuma wato mu fahimci wannan Allah ramma Allah ce wa in tawallu fa'lamu anna Allah maulakum
wa in tawallu fa'lamu anna Allah maulakum fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir
Allah ce to wa in tawallu idan suka juya suka bada baya su kafirran nan ma'ana ba su yi imani ba ai a'radu suka kauda kai fa'lamu anna Allah maulakum kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin lamarinku ni'mal maula madalla majibincin lamarinka ace shine Allah kenan ni'mal maula huwa Allah wa ni'man nasir sannan madalla da mai taimako ace shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan a daidai kun kalmomi kenan to sai malamai suka ce da anka ce wa in tawallu idan suka juya suka bada baya suka kin imani fa'lamu anna Allah maulakum kusancewa Allah shine majibincin lamarinku wannan shi ma ba shine jawabush sharti ba amma dalili ne akan jawabush sharti domin baya nuna cewa to idan suka juya suka bada baya Allah subhanahu wata'ala shine majibincin lamarinku to in musu bada baya ba wane ne majibincin lamarinku Allah subhanahu wata'ala ko sun karbi musulunci ko ba su karbi musulunci ba Allah shine majibincin lamarin masu imani kenan sai zaman tonan wa in tawallu idan suka juya suka bada baya faqatiluhum ku yaqe su wasiqu bi nasrillah ku tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ku shine abin da ake cewa kenan ku yaqe su in suka bada baya dan ya ce waqatiluhum hatta la takuna fitna kenan wa in tawallu anil iman faqatiluhum wasiqu bi nasrillah subhanahu wa ta'ala fa'lamu anna Allah maulakum kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin lamarinku sai kai hattara a cikin alqur'ani zaka rinka ganin irin wannan umurni wato zaka iske jawabu shartin an shafe shi amma idan ka kaddara shi a zahiri sai ka iske bai kaddaruwa domin mi domin abinda kake son ka kaddara din ba zai yiwa ba nan da Allah ya ce misali wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalina idan kafirai sun dawo zuwa ga yakin manzo sallallahu alaihi wa sallam to ai sunnar magabata ta riga ta shudi to ai ba kasancewa sunnar magabata ta riga ta shudi ai shi shar'i yana bukata abinda zai zo gaba kace idan ka zo zan baka to amma bai waka ce idan mamata da sun ka mutu ha to abinda ya riga ya wuce ai ba ka far shar'i da shi to shi yasa faqad madat sunnatul awwalina nan ma ba shi ne sharatin ba ina fata an fahimci ni kenan wa in yaudu nantaqim minhum haka malamai sun ka kaddara idan suka dawo za mu yake su dalibai ilimi sai ai hatara wajen taqdiri almuhim wa in tawallu idan suka juya suka bada baya asalin sharati wato jawabu sharti wato faqatiluhum ku yake su wathiqu binasrillah ku tabbas Allah subhanahu wa ta'ala bai taimake ku ina fata an fahimci ni to amma me yasa Allah bai kawo shi ne ba sai ya ce wa in tawallu fa'lamu anna Allah maulakum in suka juya suka bada baya kusan Allah zai taimake ku ma'ana kar ku ji tsoron su idan Allah ya ba ku umurnin yakar su ku yake su ku yi bushara da mi da wilaya ta Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda Allah ya zamanto majibincin lamarin sa ai shi ne zai ci nasara ko ba haka ne bane to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ni'mal maula madalla ace majibincin lamarinka shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala ni'mal maula madalla da majibincin lamarinka ace shine su Allah subhanahu wa ta'ala kalimata al maula kalima ce ta maf'al daga waliya yali waliyan wa wilayatan wa walayatan shine jibintan lamari amma malamai sun ka ce wal maula asalin wannan kalima masdar ne asalin wannan kalima masdar ne amma wal maula ismun yutlaqu ala ar-rabb a cikin yaren larabci kalima ta maula wani lokaci ana itlaqin ta ana nufin ar-rabb in an ce ar-rabb wani lokaci Allah subhanahu wataala amma wani lokaci an ka ce rabbul bait ubangida rabbatul bait uwar gida sannan al-maliku ana nufin wanda ya mallaki abu an gane ko ana kiran sa waliyi as-sayyidu shugaba ana kiran sa al-wali abinnan al-maula da larabci sannan al-mun'im wanda ya ni'ima sannan al-mun'am alaihi wanda an kai ni'ima gare shi shine wadansu suke cewa al-mu'tiq wal-mu'taq alayhi duka ake kiran su al-maula ma'ana da wanda ya entas da wanda anka entas da mai gida da ba wanda ya entas duk ana kiran su al-maula shi yasa zaka ga malamai na fiqh musamman suna cewa maula al-a'la da maula al-asfal sannan wan-nasir da wanda ke taimakon ka ana kiran shi al-maula wal-muhibbu da wanda kake kauna wal-muhabbu da wanda yake kaunar ka kina al-muhibbu wanda kake kauna al-muhabbu da wanda yake kaunar ka duka ana kiran su al-maula sannan at-tabi'u wanda ke binka ana kiran shi al-maula al-jawu makwabci ana kiran sa al-maula ibdul ammi dan babbanka dan uwanka kenan kuzan ko ana kiran shi al-maula duka wannan kalima tana dauka shi a larabci sannan kuma tana dauka al-halif mutumin da kunka kulla kawancecciya da shi na zamantakewa musamman a wancan lokacin jahiliya zaka iske wani ya baro kabilar sa ya zo ya zama cikin wata kabila yana zama tare da ita ya zan kamar dai daga cikin ta idan za su je yaki zai je in an yi mutuwa a mutu tare in kuma an ci nasara a ci nasara tare wal aqid sannan da wanda ya kulla shi ma wannan halif kin na aqid wato daga aqada ne wanda ya kulla alaka da kai duk da yake a larabcin zamani yanzu al aqid suna nufin colonel an gane ko da tanan kanar kamar da ake cewa sannan kuma wal abdu bawa ana kiran sa al-maula sannan as-sihru ana kiran sa al-maula to kun ga ji kalima ta al-maula ko ma'ana nawa take wato kitin ma'ana take take ya dauka to yanzu dalibi ilimi in bai san wagga kalima tana dauka wannan abu ba kuma asalin menene saboda ishtiraki ce kalima wanda tana nufin wanda zai ji bintan lamarin ka to yanzu wani in bai san wannan ba gashi mun kawo sunaye sun kai guda nawa sai yanzu ce a kalima ta maula kaza take nuhi shikenan yayi gunti ya tsayin sa a kai bincike ka tabbatar da in akwai abu ko babu shi sai malamban lugha suke cewa ana iya bambantawa tsakanin al-farqu bainal waliyyi wal maula a bambanta tsakanin waliyyi da maula ta yaya sun kace shi al-waliyyu man tawalla amraka wa qama bi tadbiri harika shine wanda ya cibinci al'amarinka ya tafiyar da harkokinka ana kiran sa wato al-waliyyu an gane ko wanda abu ne wanda yake am ya shafi kowa da kowa kuma yana iya yiwa ga kowa ammal maula sun kace shi maula man tarkalu ilaihi wanda kake karkata izuwa gare shi wa ta'tamidu alaihi kake dogaro izuwa gare shi wa tahtami bihi inda shiddati war raha wanda kake neman kariya a gunsa inda shiddati a lokacin tsanani war raha da kuma lokacin sauki kenan kalima ta maula a wajen wadansu malaman lugha wasu na ganin duka babu wani bambanci daga tunda daga alwaliyu na tawalla amrahu wanda jibinci lamarin ka amma wasu na ganin a'a almaula shine wanda ko cikin lokacin tsanani ko cikin lokacin sauki yana tare da kai kuma da jibintan lamarin ka amma shi alwaliyu shine wanda kana yaro misali ya tafiyar da al'amuranka ko ya tafiyar da al'amuranka zuwa ga wani lokaci ko cikin wata qadiyya amma shi al-maula mutlaq ne a kowane lokaci a kowace qadiyya a kowace mas'ala malamai sun kace ba ni nace ba to ni'mal maula madalla a ce majibincin lamarin ku mai taimakon ku shine Allah wa ni'man nasir sannan madalla majibincin lamarin ku shine Allah wa ni'man nasir madalla mai taimakon ku a ce shine Allah subhanahu wataala malaman da suke tattaunawa akan bambanci tsakanin kalmomi sun fitar da wata mas'ala shin da al-maula da an-nasiru duka dai ne ko akwai inda suka haduwa ko akwai da suke bambanta sai malamai suka ce to da al-maula da an-nasiru akwai inda suke haduwa akwai inda suke bambanta ma'ana yanzu idan anka samu al-maula an gane ko al-maula shine mutumin da yake majibincin lamarinka majibincin lamarinka idan ya taimake ka kuma ya zamanto ibnul ammi ne mun ce al-maula tana iya dauka ibnul am dan uwanka na jini sai ya taimake ka to ya zamanto maula ya zamanto mi ya zamanto an-nasir to amma idan dan uwanka ya kasa taimakonka ibnul am to shi maulanka ne amma ba nasirkin ka bane sannan shi kuma an-nasiru mutun zai iya taimakonka kuma ba ibnul am din ka bane kenan akwai inda suke haduwa akwai inda suke rarrabuwa idan ibnul am ya zamanto ya taimake ka to ya hada guda biyu ya hada wilaya ya hada an-nusra amma idan ya zamanto wanda ya taimake ka ba dan uwanka bane ba ibnul am bane to nin ya zamanto nasirun ne ba maula bane idan kuma ibnul am ajaza an-nusratik dan uwanka na jini ya kasa taimakonka ibnul am to sai ya zamanto maula ba nasiru bane sai ka gane bambanci tsakankanin kalmomin ba haka bane kawai alqur'ani ya kawo wadannan yan uwa musulmi saboda akwai bayanai masu yawa wannan aya wajen fa ni'mal maula wa ni'mal nasir zamu iya karatu yadda ake samun wilaya ta Allah subhanahu wataala domin nan Allah ya ce shine majibincin lamari masu hadda alqur'ani a cikin suratul hajj Allah ya ce fa ni'mal maula wa ni'mal nasir akwai fa'un mun fadi wannan ko a karatun da ya gabata anan kuma ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla majibincin lamarin ka shine Allah wani wuri qur'ani sai ya ce Allah waliyin kowa ne an gane ko wani wuri kuce sai ya ce kuma waliyin masu imani ne to inda ya ce waliyin masu imani ne Allah waliyul ladina amanu nan yana nufin alwilaya alkhassa bin nasr ta'id amma inda yace ba waliyin kafirai bane yana nufin baya taimakon su zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum amma inda yace shine waliyin kowa thumma ruddu ila allahi maulahum alhaq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nan yana nufin waliyin kowa ne ta fuskar tafiyar da al'amuran sa ba wanda isa ya kauce mu dukokin Allah subhanahu wataala kauliya wadanda Allah ya tabbatar da su nan kuma zamu karatun fiqhu an-nasr wa at-tamkin zuwa gaban Allah ya kai mu a cikin ayoyin da za su zo ya zamu yi mu samu wilaya ta Allah sannan mu gane akwai waliyi na Allah akwai ba na Allah ba sannan ya zamu samu taimakon Allah Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda ake samun taimakon sa wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur sannan Allah ya faɗa in ya kawo taimakon shi ba wanda isa ya hana in kuma ya hana taimako ba wanda isa ya kawo shi yasa ka zauna tare da Allah yafi maka zaman lafiya da ka saba ma Allah ka gitta mahushin Allah saboda wani in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun alar mu je aya ta gaba haka nan wa alamu annama ghanimtum min shay
wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusan فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
malaman da suke bayani kan dalilin da yasa abinda yasa aka bijiro da aya wato al-gharad alladhi min ajlihi siqatil aya suka ce wannan aya an kawo ta ne dan bayanin masariful ghanima wato a ina ne ya kamata a saka ganima shine abinda aya take tattaunawa akan shi in kana son ka san maudu'in ta abu na biyu munasaba tsakanin wannan aya da ayoyin da suka gabata ina fatan ƴan uwa suna fahimta ta da kyau domin yana daga cikin abin da yanzu makiyan addini suke nuna alqur'ani ai shi na magana kan kaza sai kawai suka ji ka doka ba kasa littafin da yake wato albarkace yake shi yasa malamai suka tashi tsaye wajen bayanin munasaba tsakanin ayat hatta da munasaba tsakanin suwar duk da yake wasu malamai sun ce babu shi amma zan ce mafi inganci akwai munasaba tsakanin suwar dan Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir dan haka munasaba tsakanin wannan aya da ayoyin da suka gabata malamai suka ce an yi umurni da ayyaki to in aka yaki za a samu mi za a samu ganima in aka samu ganima ya kamata a yi sai a raba ta tunda an ce wa qatiluhum ku yake su to in kun yake su kuma Allah ya muku alƙawarin zai taimake ku inda kun tsaya akan gaskiya to in kun samu ganima ga yadda ya kamata a raba ta ban sani ba ko wani ya ziyara da magana da malamai suka faɗa ko bu shi da ba to sannan kuma malamai suke cewa duk abin da yake da muhimmanci za a fara shi ne da mi za a alqur'ani yana fara wato wani bayani mai muhimmanci sai ya fara da ilmu dan ya ja hankali uslubi ne wato na listid'a'il uqul ana kiran hankula su maido hankali اعلموا ان واعلموا ان ما غنمتم من شيء اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم تداهك واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم اعلموا كسني 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 انا سون اجاو حنكلينكم سبودا كداو اكن ابيندا اكي سون اجا حنكلينكم المهم ذا مفسره واتو ابيندا ayatun kumsa sannan kuma kalimominta sannan mu dawo zuwa ga diba waɗansu hukumce-hukumce da suka bijiro a cikin ayar Allah ce wa alamu ku sani annama ganimtum min shay'in duk abinda kun kai samu na ganima min shay'in kowane iri ne malam mai jalali ne ce akhadtum min al-kuffari qahran abinda kun ka amsa daga kafirai da karfi min shay'in kowane abu ne fa anna lillahi khumusahu kenan khumusin shi yana ga Allah in an ce khumus shine a raba abu biyar a fitar da daya shi ake kira khumus ya'muru bihi bima yasha Allah zai yi umurni da wannan khumusin da abin da yaso walil rasuli kuma manzo yana da rabo ciki walizil qurba da kuma ma'abuta kusanci yace qarabatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam makusantan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min bani hashim na daga bani hashim wa bani al-muttalib da bani al-muttalib sai yace wal yatama yace atfalul muslimina wato ƴaƴan marayi kenan na musulmi alladhina halaka aba'uhum waɗanda iyayensu suka mutu wa hum fuqara kuma suna talakawa ba waɗanda an bar musu dukiya ba wal masakin da kuma miskinai yace zawil hajati min al muslimin ma abuta bukata daga cikin musulmi kenan masu wato abin waɗanda ba su da abin hannunsu wa ibn as-sabil da kuma mutumin da yake ibn as-sabil dan hanya in zamu fassara shi amma ana nufin matafi al munqati'u fi safarihi wanda ya yanke daga tafiyarsa al munqati'u fi safarihi an gane ko wanda ya yanke daga balagoronsa kenan balagoronsa ya yanke saboda bai da abinda zai yi abin nan da shi min al muslimin daga cikin musulmai ana nufin wanda balagoro ya kama shi cikin musulmi ya tafi wato balagoron ya yanke saboda babu abinda za a ci gaba ai yastahiqu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam malai yace abinda ake nufi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a ba wannan ويستحق النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة da kuma waɗancan sinfi guda hudu da anka faɗa kenan nauka guda hudu bayan ar-rasul zil qurba al-yatama al-masakin ibn as-sabil waɗanga guda hudu alama kana yaqsimuhu akan yadda ake raba shi min anna li kulli khumusin al-khumsu an gane ko kowanne daga cikin su yana da ɗaya bisa biyar kenan rabon Allah da manzo daya rabon zawil qurba daya rabon yatama daya rabon miskine daya rabon ibn as-sabil daya kenan idan aka raba ganima biyar bayan an raba ta biyar to sai a hidda kaso daya sai a raba shi biyar shine za a hidda rabon Allah da manzo da zawil qurba da yatama da masakin da ibn as-sabil shi ko hudu din sai a raba shi ga waɗanda suka je suka yi yaki ina fata an fahimce ni amin anna likulli khumsin al-khums an gane ko wal akhmasu al arba'atu al baqiyatu lil ghanimina khumsi guda hudu da suka yi saura cikin kaso biyar kamar da ni fada za a ba waɗanda suke sun je sun yaki sun ci ganima in kuntum amantum billah amma za ku yi wannan ne in kun yi imani da Allah fa'lamu zalika kusan wannan wa ma yace atfun ala billahi asalin sa atfina akan billahi kenan wa amantum bima kun yi imani da abinda anzalna ala abdina abinda muka saukar ga bawanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al malaika an gane ko daga malaiku wal ayati da ayoyi abinda Allah saukar mishi an gane ko daga malaiku malaiku wadanda kuma za a bakka su wahayi su kawo koko ayoyin da Allah ya bashi wadanda za a iya sawa ayati ta zama mu'jiza wa yawm al furqan rana al furqan yace yawm badr rana badr الفارق بين الحق والباطل وند يا بمبنتا تسكانين غسكيا ده قريا يوم التقى الجمعان رانه ده جماعه بي سوكو حدو المسلمون والكفار مسلمي ده كافري شيسا انك تشي يوم التقى الجمعان رانه ده جماعه بي تو حدو والله على كل شيء قدير الله مي ايكو ني اكن كومي ومنه نصركم ينا ده cikin abin da Allah yake da iko akan shi ya taimake ku ma aqillatikum tare da karancin ku wa kasratihim da yawansu wannan shine abin da mai jalali ne ya kawo a gurguje kidan yanzu wannan aya tana da wasu bayanai zamu iya komawa kansu mu dan kara saboda ishara zuwa ga ƴan uwa da Allah ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in kusan duk abin da kun ka samu na ganima ina fata an fahimce ni al ghanima sun ka ce ma yusibuhu al muslimuna min afwa min amwal al kuffar bisabab al qital abinda musulmai suke samu ga kafirai ta fuska sun yi yaki amma ma yusibuhu almuslimuna minhum bila qitalin fa huwa alfai'u duk abinda musulmi suka je ba yaki suka yi ba kafirai suka ji tsoro suka gudu to wannan ana kiransa alfai'u wa huwa la yukhammasu shi ba a takhmisin sa ina fatan ana fahimta ta. To akwai sabani wajen malamai, dai jamhur sun tafi cewa ganima daban alfai'u daban, amma dai daga cikin malamai da ake kira Qatada yace da alghanima da alfai'u duka abu ɗaya ne, za a hada su ne kuma wato za a yi musu rabo irin yadda ake rabon ganima. To miye hujjar Qatada? Ba wai haka bane, waɗanda suka tafi akwai da ra'ayi suka ce ai Larabawa suna kiran ganima alfai'u wani lokaci. Allah subhanahu wataala a cikin suratu Al-Ahzab yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka, da abinda da maka ta mallaka mimma afa Allahu alayka, da abinda Allah ya baka, sawa'an matan da aka kama ne a wajen yaki ko waɗanda aka je aka kai hari ne ba ai yaki ba aka same su suka ci duk sun shiga ciki, dan haka alfai'u yana nufin abinda ya dawo. Sannan sun kafa hujja da cewa kalima ta alfai'u tana nufin wato abinda ya dawo daga fa'a ne yafi'u, wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, kaga hatta tafi'a sai ta dawo. Sai suka ce to kuma kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa aslin ma duke ta duniya an yi ta ne don masu imani ba don kafirai ba, shi yasa idan ta dawo Allah yake kiranta alfai'u, dan ya ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah, kaga ashe ta masu imani ce asalin ta amma khalisatan yawm al-qiyamah za a kebance ta. To kaga sai ce alfai'u an sanya mata dukiya ta alfai'u saboda idan musulmi suka yaki suka kwato ta kamar matsayin Allah ya ba su ne, ma'ana asalin abinda Allah ya halitta ne don su, don duniya ba ita don kafin riba. To kaga ni sai suka ce to kidan kalma ta alfai'u tana nufin da ganima da alfai'u duka abu guda ne, kuma sun kafa hujja da wannan aya da ni faɗa da cike cikin suratul hashr. Amma zance mafi inganci alfai'u daban alganima daban, dan Allah subhanahu wataala ya bambanta tsakanin su. Ganima ga ta hukuncin ta da Allah kawo za a raba ta biyar, amma alfai'u da Allah ta shi bayani kansa sai bai yayi zancen yadda za a raba shi. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa wato wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum, abinda Allah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na dukiya ta banu nadir, yahudawa da suka saba suka wurware alƙawli Allah ya umurci a yake su suka ji tsoro Allah ya bashi iko akan su. To fama awjaftum alaihi min khaylin wala rikab, ma'ana ba ku motsar da dawa kai ba, ku je kuka je kuka yaki kai wahala, wala rikab ba ku motsar da abin hawa ba, babu wata wahala da kuka yi Allah ne ya baku. Sai Allah ya faɗi to yadda za a rabon shi, ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأن قال الله تي أبا كأن ما لم يسك تشاتو منين إلا تتساتو نن وأن ديك ما تأباسو ننسي أربع شيء بيركوي با أبو كاتس سي أنفد نما سو غنيمة دومين با أياكي با شيسا الله تي فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب شيسا أنن in ka dauki ra'ayi na Qatada da yadda ake rabon ganima da yadda ake rabon abin nan fai'i duka abu guda ne, in ka dauki ra'ayi na jamhur kuma wanda shine ankarin jayis malamai suka ce to shine mafi dacewa, kenan sai zaman to shi fai'i kawai biyar ne za a raba shi kawai, babu zancen a ce a'a a fitar da rabo hudu na masu ganima dan Allah ya faɗi illa. Sannan malamai suke cewa akan ra'ayi na jamhur babu matsala, ganima Allah ya faɗi yadda za a raba ta, fai'i Allah ya faɗi yadda za a raba shi. Ita ganima Allah ya faɗi fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walil qurba walil yatama wal masakin wabil sabil, wanda ya saurara bai faɗa ba mafhumuhu za a ba wanda sun kaje sun kai yaki. Amma wancan da an ka zo wajen fai'i sai ce a'a abin nan ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walil qurba walil yatama wal masakin wabil sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, shikenan nan ba aidan can za a ba wani mai ganima ba. Sai mu gane bambanci tsakanin ra'ayin su. Malamai suka ce Imam Qatada da ya fahimci akwai iskali sai ce to a'a aya wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in ta shafi ayaw wa ma afa Allahu ala rasulihi, sai ce ta shafi ta, saboda nan an yi zancen masu ganima suna samun hudu a raba ma rabon Allah da na manzo sallallahu alaihi wasallam da ma'abuta kusanci da marayi da miskinai da ibnu sabil za su za a ba daya. To yanzu kuma wacce aya ya ce da ita da wannan duka ɗaya ne, sai ce a'a wagga aya ta wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in ita ta shafe hukuncin aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma abinna ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasul walidhil qurba, amma da malamai suka tashi yin bayani ba hujja hujja ake so cikin aiki na ilimi ba wai ana son a tada jijiyoyin wuya ba sai aka ce to ra'ayin Imam Qatada yana da rauni mi a dalili saboda na farko an gane ko abu na farko shine cewa wannan aya ta wa'lamu annama ghanimtum min shay'in tana bayani ne akan yakin Badr ganima ta Badr Badr kuma babu shakka koran Yahudawa ba ya zo ne bayan yakin Badr har ma an yi yakin Uhud hatta inji wadansu ma'ana lokaci mai tsawo to inda sai da aka yi yakin Uhud ne ma sannan aka bayan yakin Uhud ne aka fitar da Yahudawa ya za ya ce ayar da ta sauka yakin Badr an gane ko ta zo ta shafe hukuncin ayar da ta sauka bayan ta daga baya a inda aya ta suratul hashr ita ta fara sauka sai a ce aya ta suratul anfal ita ce ta sauka ta shafe ta amma alhali aya ta cikin suratu wato al-anfal wa ga'alamu anna ma ghanimtum min shay'in ita ta fara sauka ya ga ita kuma ce ta shafe ayar da ta sauka a bayan ta alhali ko sharadi ne na an-nasikh wal mansukh ma at-tarahi sai an samu jinkiri wannan ya sauka lokaci mai tsawo koko bayan shi an yi aiki da shi dama an gane ko domin bambancin takhsisi da an-naskhu shi an-naskhu sai an yi aiki da nassi shi at-takhsisu ba ai aiki ba sai a kebanci amma an-naskhu sai an yi aiki da nassi sannan a shafi a rage fadin hukuncin sa to dan haka sai ra'ayin Qatada ya zama tura ayi ne mai rauni duk da yake yana daya daga cikin malamai masu tafsiri to ina fata an fahimce ni to fa anna wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in kusan duk abinda kun kai ghanima min shay'in ko wani irin abu ne sai an kace min shay'in wadansu malamai sun kace fi mahallin nasbi halun min al-a'idi dan waɗansu malamai suka ce annama ita wannan ma mausuliya ce ai annama ghanimtumuhu min shay'in waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce cewa ma wannan matsayin shartiyya take sai ya zamanto ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ma shartiyya ce in ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsah shartiyya inji waɗansu sai ya zamanto jawabu shartu ce ar-rabt bayna jawab amma waɗansu suka tafi cewa mausula ce suka ce ismul mafsul saboda shi ma yadda sharadi yake zaman tuwa ya kawo abu am in ghanimtum min shay'in kinan duk abinda kun ka samu na ghanima fa anna lillahi khumsahu amni to nan anna ma ghanimtum min shay'in allazi ita ma tana da umumi to shi yasa sai ya zaman to anna ma ghanimtum min shay'in duk abinda kun ka samu na ghanima fa anna lillahi khumsahu nan ba jawabu sharadi bane in mun ce mausuliya ce yana matsayin wato khabar na wannan jumla ina fata an fahimce ni jumlar gaba ɗaya da mubtadinta da khabar kinta sai su zamanto wato matsayin khabar ne na annaba kenan fal wajibu anna lillahi khumsahu sai an ka shafe al wajib din kamar dukkan su malamai suka ce koko kaddara abin da zai yiwa to al muhimmu fa anna anna ma ghanimtum min shay'in duk abin da kun ka samu na ganima fa anna lillahi khumsahu to khumsin shi na Allah ne an ka ce khumsin sa na Allah ne to kuma Allah bai buƙatar dukiya to ya ra'ayi a ce na Allah ne kun ga magana ce wanda take tana buƙatar ayi bayanin ta an gane ko anna lillahi khumsahu na ana nufin na Allah ne sai wadansu malamai suka ce abinda ake nufi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aba dan an ce walir rasuli kuma da manzo me yasa an ka ce anna lillahi sai an ka fara da Allah dan a nuna maka cewa wannan umurni ne daga wajen Allah kuma dan girmama al'amari shi yasa ake kawo Allah ba don Allah yana buƙatar dukiya ba kakkai mu ayyamin mu na fahimta da wasu kaji an ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah Allah rin cike kyawun suka ce ashe Allah talakka ne sai Allah ce a'a laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil-abid sanna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mi yake cewa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid da haka an kace fa anna lillahi khumsahu Allah yana da khumsi sun kace dan girmama wato abin ne a nuna cewa na Allah ne don saboda girmama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma inda Allah ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu kaga bai ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ma ba saboda girmama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli sai ce kuma manzo amma sai suka ce to ai inda na Allah da na manzo duka ɗaya ne ya kamata ce fa anna lillahi khumsahu sai ba zai kawo mai ce lir rasuli wa lidhil qurba wa litama wal masakin me yasa ya kawo wawu a alwawu ana kawo ta lit tafsili a wani lokaci cikin larabci dan saboda ai tafsilin magana dan an san Allah bai buƙatar dukiya Allah bai buƙatar komai ga halittunsa to fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli Allah yana da khumsi sannan kuma za a ba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadanda sun kace rabon Allah wadanda sun tafi cewa abinda ake nufi za a kai shi ne a Ka'aba za a yi aiki ne wato Ka'aba ita ce a matsayin dakin Allah fa lai abdu rabb hadal bait sai sun kai wannan tawili amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa rabon Allah shine rabon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ke cewa innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa inma yanqusu ala nafsi waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima sannan walin rasuli aba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka ce idan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kaura to za a mayar da wannan rabon shi zuwa ga shugaban musulmi in akwai shi ina fata an fahimce ni sannan wali dhil qurba da ma'abuta kusanci an gane ko malam yace faqila an ce hum banu hashim sunu banu hashim wa qila banu hashim wa banil muttalib wa muttalib wadansu suka ce a'a da banu hashim da banil muttalib muttalib malam yace suka ce wa huwa al mukhtar shine zancen da an kai dauka malam yace to wa inna ma u'idatil lam fi dhawil qurba duna min ba'dihim lidaf'i tawaffihim ishtirakihim fi sahbi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa to sheikh abdul qadir shaybatul hamd atkil litafin sana ayatul ahkam yace to abinda yassa anka qara lamun wali dhil qurba dan saboda ka asa tsammani da anka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da rabo cikin rabonsa a'a su dhawil qurba suna da nasu daban wa inna ma ju'ila lahumul khums malamai suka ce abinda yasa anka kebe ma ƴan uwan manzo sallallahu alaihi wa sallam al-khums liman ihim min az-zaka domin su ba a ba su zakka shi yasa duk wanda yace shi zuriya ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce to bai cin zakka liman ihim az-zaka amma wadansu malamai suka ce to yanzu tunda babu khumsi ai an ba su zakka suna iya su ci ijtihadi ne malamai amma sun ce wallahi ba za su ci ba wal yatama da kuma marayi sune atfalul muslimina alladina mata abaohum sune atfalul muslimina an ce wato yara kankana wadanda su balaga da musulmi wadanda iyayen su sun mutu wato sannan su busu balaga ba kuma ba su da wani abu domin idan yaro baban shi ya mutu ya bar masa dukiya bai daga cikin wadanda za a ba domin mawadaci ne sannan Allah subhanahu wataala ce wal masakin da miskinai hum ahlul faqati min al muslimin sune ma abuta bukata daga cikin musulmai wabnus sabil da kuma ibnus sabil al musafir al munqati' an gane ko al munqati' an ahlihi wa malihi shine mutumin da yake balaguro wanda ya yanke daga iyalinsa da kuma wato dukiyarsa ma'ana baya cikin gidansa baya cikin dukiya kin yana da bukata taimako sannan malikiya sun ka tafi cewa innal khumsa shi wannan khums yunfaqu bihasbi ra'yi al imam ba a bukatar wadanga sai an bi su dai bayan dai dai bayan dai dai bayan dai walaysa bilazimin an yunfaqa ala almazkurin ba dole bane sai an ciyar da shi ga wadancan mutane da anka fada malam yace to wal awwal amma magana wanda tafsirin jayi na ina magana ne akan abinda Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamd ya fada a cikin ayatul ahkam wal awwal arjahu li hadhihi al aya magana jamhuru cewa za a rarraba din nan ita ce tafi ba wai a bar maliman shugaban musulmi bai rarraba irin yadda ya ga dama cikin wadannan abubuwa ma'ana waɗannan shi khumsin ba wai da a bar shi ga imam bai raba a'a ya doka ya ba waɗannan ya ba waɗannan ya ba waɗannan wa qaddallatil aya mallan yace aya ta nuna bi mafhumiha da mafhuminta ala annal arba'atal akhmas waɗannan khumsi guda hudu albaqiyata la tayi saura lil ghanimina za a bada ta ga waɗanda suka je suka yi ganima tunda an ce a kasa biyar a ba Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daya da makusanta da marayi da kuma miskinai da ibnu sabil za a ba su daya to hudu din fa bi mafhumi hadha a bada shi ga wadanda suka je suka yi yaki kuma balma wancan fai'i da ya hana musu ayati fa ma aujaftum alaihi min khairin wala rikab don ku yi yaki bane ku je ku kai wahala ba to kenan idan kuka yi yaki mafhumuhu ya kamata a baku ina fata an fahimce ni in kuntum amantum billah walil rasuli walidhil qurba walyatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billah har in kun yi imani da Allah jawabu shartakin shi an shafe shi ai in kuntum amantum billah in kun yi imani da Allah cikakken imani da Allah to famtathiru zalika ku yi biyayya ga wannan ku yi biyayya ga wannan an gane ko domin mi domin al'amari na dukiya al'amari ne mai hatsari mutane game da kudi ba abinda ba su iya aikatawa shirka ana yi saboda kudi shirka neman mulkin da ake yi dan akai ga kudi sai ayi shirka ana yin zina ne wasu saboda neman kudi namiji yana iya yazo ya kwanta ma dan uwansa namiji ayi luwadi da shi musamman matasan Afrika da ke zuwa Turai yanzu ana luwadi da su a ba su kudi ana rasa mutunci saboda kudi ana rasa albarka saboda kudi to shi yasa sai Allah duk abin da yake da alaka da kudi duk da yake zin khuwaisara wannan shugaban khawari sai da ce i'dil ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai adalci ba to idan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai adalci ba a duniya wane ne ya isa duniya a ce kowa ce ya adalci shi yasa duk abin da yake da alaka da kudi malamai sai suka ce Allah cire bayanin shi ga manzo sai ya maida shi zuwa gare shi kai tsaye ganima kun ga tana da alaka da dukiya sai Allah ya bayanin ta wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil Allah ya bayani zancan zakka Allah da kansa yayi bayani innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi ibn sabil fariidatan min Allah zancan fai'i Allah yayi bayani ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum zancan rabon gado Allah yayi bayani Allah ce yusikum Allahu fi auladikum lil dhakari mithlu hadhil unthayn atakaice duk abin dake da alaka da dukiya saboda hatsarin sa Allah bai bar su ga manzo ba balle da sha'anin dukiya mutane ko annabawa suna iya zagi game da abin da shafi dukiya Allah kai muni tsari in kuntum amantum billahi in kun yi imani da Allah kenan malamai sun ka ce famtasiru ku bi umurnin Allah ku aikata wa ma anzalna ala abdina kenan wa bima anzalna ala abdina da kuma akan abin da muka saukar ga bawanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ake nufi yawmal furqan ranar da an kararrabe tsakanin gaskiya da ƙarya yawmal taqal jam'an ranar da jama'a biyu suka hadu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ƴan uwa musulmi wannan aya tana da dan sauran bayani kuma dama qadiyya ce ta qadayil fiqhiyya kenan sai dai gobe in Allah ya kai mu da rida mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.